kamar yadda muka saba a irin wannan rarar lokaci da muke da shi a cikin wannan wata mai albarka, mukan taba karatu na lugha domin ya taimaka mana a abin da ya shafi al'amuran mu na fahimtar addini, musamman wajen fahimtar alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, wanda suke da tataccen larabci. Shi kuma tataccen larabci ana an fi samun sa yawanci a cikin waƙoƙin jahiliya, wanda arabiyyar su bata cakuɗu da wani yare ba, suna da salika wacce take kubutacciya. To tare da ƴan uwa abokanan ilimi a nan Abuja, za mu ci gaba da mu'allaka ta biyu, ita ce mu'allakatu Tsarafati ibn al-Abd al-Bakari, wanda ya fi shahara da Tsarafati ibn al-Abd, amma sunansa na gaskiya Amru ibn al-Abd, kamar yadda masana tarihi suke faɗa. Wasu kuma sun faɗi wani sunan saɓanin wannan, ibn Sufyan ibn Sa'd ibn Malik ibn Tabi'ah ibn Qais ibn Sa'labata ibn Uqabah ibn Sa'ab ibn Ali ibn Bakr ibn Wa'il ibn Qasib ibn Hanabin ibn Afda ko Afsa ibn Du'mi ibn Jadilata ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Mu'add ibn Adnan, wanda shi ma Adnani ne min al-Arab al-Musta'raba, wanda ya rayu a wato al-Bahrain. Al-Bahrain din kuma kusan tun daga Basra zuwa Umman, da kuma abin da ya hada al-Bilad al-Sharqiyya na kasar Saudiya, wanda ya fi kama da yana zaune a wurin Hajar, kamar yankin Ahsa kenan a yanzu a can gabashin Saudi Arabia. Kamar yadda za mu je wani kabilun da yake fada, za ka ga nan ne asalin maɓaɓɓugar su, kuma kamar ita Malikiya din min Bani Kal, wanda suke zaune a wannan yankin, ita ce Khawla wacce yake mata waka. To shi wannan Tsarafati ibn al-Abd din sun kusa su yi ijma'i akan cewa a cikin dai mawaƙan jahiliya shi ne na biyu a matsayi da kuma ƙwarewa, in ka ɗauke Imrul Qais ibn Hujr al-Kindi a sahibu Kifanabki, wanda tuntuni muka yi bayani a kansa. Sai dai shi wannan Tsarafati ibn al-Abd din ya mutu tun yana ƙarami, bai fi shekara 26 ba. Ya taso rayuwa ta maraiti da gwagwarmaya, uwarsa sunanta Warda, tunda babansa ya mutu aka hana wasu gado, har ma ya taɓa yin waƙa wanda yake yi wa ƴan uwan mahaifin nasa zambo game da haƙƙin ita uwar tasu da kuma irin abin da ya faru na abin da suka yi masa. To shi kuma batun kashe shi, akwai ƴar uwarsa, kamar yadda ake faɗa yana da ƴar uwa tana auren Amru ibn Bishr ibn Amr ibn Mirsad ko Marsid ibn Sa'ad ibn Malik ibn Dabi'ah ibn Qais. To shi kuma wannan Amru din ibn Bishr yana abokin shan giya ne na Amr ibn Hind ibn Ma'isama, sarkin wannan yankin. Tare suke fita farauta, tare suke zama su sha giya, yana cikin nuda ma'ihi ko kuma makusantansa za a ce. To sai yake gallazawa ita ƴar uwar Tsarafati ibn al-Abd din, to sai ta kawo ƙara, ta gaya wa Tsarafati cewa ga abin da wannan bawan Allah yake mata. To shi kuma da ya tashi sai ya zambaci wannan Amru din, shi yasa ake cewa za ka yi aure ka kiyayi ƙannan mawaƙa da kuma ƴaƴan mawaƙa, ka bi su a hankali, kar ka je ka musu laifi su kai ƙararka wajen yayyansu ko iyayensu ko ƙannansu su je su yi maka zambo a cikin waƙa ka banu. To shi ne ya yi masa zambo, a cikin zamban yake cewa wala khaira fihi ghaira anna lahu ghinan wa anna lahu kashhan idha qama ahbama tadhallu nisa'ul hayy ya'kufna hawlahu yaqulna asibun min sararati malhama. Wa yake cewa wala khaira fihi, wato shi wannan Amr ibn Bishr ba wani alheri a tare da shi, ghaira anna lahu ghinan, to kai dai ka ce dai yana dai da wadata, wa anna lahu kashhan, amma kuma kwibinsa irin na mata ne, idha qama idan ya tashi a habama sai ka ga yanayin irin abin da kwibin mata yake yi ta zallu nisa'ul hayy a kufna haulahu kullun tare da mata yake ba shi da wata jarumta ko katabus sai ka ga matan dangi gaba ɗaya sun kewaye shi ya kulna suna cewa asibun sai wannan yadda ka san wato indigirin dabino ko kuma tushiyar dabino ko zarbar dabino min sararata malhama wato na irin gona ko lambu mana'imci na garin malhama da yake a yankin yamama a can kamar biladu najd kenan to wannan baitin ya sifanta shi da dan daudu ya kuma sifanta shi da mara kuzari ya kuma sifanta jikinsa da irin jikin mata nu'u irin wato laushin jikinsa ko kuma a ce irin ni'imar jikinsa irin ta mata wanda kuma a wajen namiji aibi ne an sifanta mace an yabe ta da shi to a wajen namiji aibi ne to wata ran an fita farauta baitukan sun karaɗe duniya kowa ya ji su to wata ran sai aka fita farauta da shi sarki Amr ibn Hind din to da Amr ibn Hind sai ya hango wani jakin jeji sai ya saita baka ya harbe shi sarki kenan da ya harbi wannan jakin jejin sai ya ce da Amr ibn Bishr je ka maza maza ka fede mana shi ka dauko mana shi sai ga ya tashi tubi tubi yana jan kwibi sai ga ai ko abin da Marafat ibn al-Abd ya faɗa gaskiya ne sai ya ce ai ko gaskiya abin da tsarafa ya faɗa a kanka gaskiya ne sai maimaita baitin wala khaira fihi ghaira anna lahu ghinan wa anna lahu kashhan idha qama ahbama tadhallu nisa'ul hayy yaqufna hawlahu yaqulna asibun min sararati malhama to sai abin bai yi wa Amr ibn Bishr daɗi ba sai ce masa to ai sarki wallahi abin da ya faɗa a kanka ya fi abin da ya faɗa a kaina ashe wata rana ya taɓa zabbatar sarkin shi Marafat ibn al-Abd sai ce ah auni ma ya zambace ni yace kwarai kuwa yace me yace sai karanta masa abin da tsarafa ya faɗa a kansa yace falaita lana makanal malki amran raghusan hawla qubbatina takhuru min az-zamarati asbala qadimaha wa darratuha murakkanatun daruru la'amruka inna qabu sabna hindin shi Amr ibn Hind din la khaltin mulkahu nawkun kathiru qasamta ad-dahr fi zamanin rakhiyin kadhaka al-hukm yaqsidu aw yajuru to wannan abin da ya faɗa sai yasa shi Amr ibn Hind din ya fusata to shine yasa aka kashe shi to a wata ruwaya kuma an rawaito cewa shi din ne yewa Amr din rashin kunya shi Marafat ibn al-Abd din da ya masa rashin kunya to sai ya boye bai nuna masa damuwarsa ba to amma sai da shi da a gaban wani al-mutalammis shine Jarir ibn Abd al-Masih sai ya rubuta musu wasiƙa zuwa ga sarkin Bahrain shi Amr ibn Hind din wanda karkashin sa yake yace in kun je ku kai masa to suna tafiya a hanya to shi al-mutalammis bai iya larabci ba bai iya karatu ba afwan sai ya samu wani yace da Allah karanta min yana karanta masa sai ya ce ai gashi an ce in ka je aka sheka kawai sai ya cece ta wasiƙa ya watsar da ita kamar yadda ne Shamak Matiya ya faɗa a cikin kasidarsa Ibn al-Wannan to shi kuma Marafat ibn al-Abd sai ya tafi yana zaton in ya je ya kai wannan wasiƙar kyauta za a yi masa to wannan da yasa aka je shi ne a ciki an rubuta a yanke masa kafafuwa kuma yana da rai kuma sannan a tsire shi a kashe shi wannan da yasa aka kashe shi to wannan shi ne ɗan labarin sa kaɗan to sai mu'allaƙarsa ita kuma mu'allaƙarsa a daliya ce min bahar tawil yake cewa li khawlata atlalun bi burqati fahmadi taluthu ka baqil washmi في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي يتي لخولة أطلال خولة الكلبية المالكية wacce take budurwa ce gare shi, suna da wa'yansu kufaifai na gida wurin da ya rushe an tashi daga wajen, sai alamar an zauna bi burkati sahmadi a wani waje da ake kiransa burkatu sahmadi. Alburka wato shi ne wurin da kasar wurin ta haɗu da tsakuwoyi da duwatsu, wanda a ƙasashen Laraba an ce akwai kusan irin wannan wurin ya kai guda 100. To ita burkatu sahmad ɗin ɗaya daga cikin guda 100 ɗin ne. Shi kuma sahmad ɗin sunan wuri ne bi ainihi. To taluhu idan ka zo wurin za ka ga tana bayyana kabaƙil washin kamar ragowar shaushawa fi zahiri da yadi a bayan hannu. Shaushawa shine abin da mata suke yi na tatu, wanda za ka ga sun tsatsaga hannunsu, sun saka kwalli a wajen ya fito da alama kamar abin da yanzu ake cewa tatu. Taluhu kabaƙil washin fi zahiri da yadi wuqufan biha sahabi alayya matiyahu, yace ai sahabi abokanena waqafu sun tsaya wuqufan alayya, sun tsaya tsayuwar daka a kaina biha a wannan burkatu samadi din, sun tsayar da matiyahum tagoyin su ababan hawansu. Ya kuluna suna ta ce min la tahlik asan, kar ka mutu saboda bakin ciki, wata jalladi kai hakuri mana kai juriya. La tahlik ai kar ka mutu, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka ay hatta idha mata. Da ko fadin Allah subhanahu wa ta'ala tallahi tafta'u tadhkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al halikina shima min al mayitina. Sannan nana Aisha kamar da take ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali akan kishin da take yi wa Khadija, tace ya za kai ta tuna matar da halakat min zaman, ta riga ta mutu tun wani lokaci, asan saboda bakin ciki. Asa shine bakin ciki din, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala ta'sa 'ala al-qaumil kafirina, kada kai bakin ciki game da mutanen da suke kafirai ko kuma mujrimai. To la tahlik asad, suna gaya masa haka, wata jalladi kai hakuri, shi ya baitin Imrul Qais kenan, sai ka anna hududul malikiyati, idan ka ga wato haudaji, haudaji shine wato a ainihin darbuka ta ita wannan mata wacce ake danganta ta zuwa ga kabilan malikiya, wanda suke kabilan kaman wani yanki ne na kabilan kalb, gudwatan a wannan safiya khalaya safirin, ka ce manya-manyan jiragen ruwa ne bin nawasifi a wannan rafin min dadi na wani waje da ake kiransa dadi. To wannan min dadi din, min din daban, dadi din daban, wanda min ce tafsiriya bayaniya tana bayyana maka wurin. Yace adawliyatun aw min safin ibn yamin yajuru bihal mallahu tawran wa yahtadi. Adawliyatun wato jiragen ruwan nan da suka yi kama da darbukan da aka dora wayannan matan akai. Adawliyatun jirage ne na kabilar wato kabilar Adawla, wanda idan mutum ya fito daga kabila an ce masa adawliyun, in kuma mata ce a ce adawliyatun, kabila ce a can yankin Bahrain. Ko dai jiragen nan na adawliya ne, to tun da ya danganta jiragen da wannan ya nuna manya-manya ne jiragen su, kuma masu kyau ne. To haka raƙuman ma suke, in ka ga haudajin akan su katin-katin. Aw min safin ibn yamin, ko kuma ma watakila jirage ne daga cikin jiragen ruwa na ibn yamin, wani ɗan kasuwa ne da aka san shi ya shahara da kasuwanci, ana ebo masa kayayyaki da yawa, ko kuma matukin jirgin ruwa ne kamar yadda wa'ansu suka faɗa. Ya juru bi halmallahu, wanda mai matukin jirgin ruwan silo ɗin kenan, ya juru biha yana karkacewa da jirgin ruwan, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walillahi qasdus sabili wa minha ja'ir walau sha'a lahadakum ajma'in. To almallahu shi matukin jirgin ruwan ya juru biha, wata ran ya karkacewa ya tadi, wata ran kuma ya daidaita akan hanya. To haka ita ma raquman suke, sai kaga wata ran sauka daga kan hanya, wata ran su hau kan hanyar. Yashuqqu hababal ma'i hayzumuha, haizumuha kirjin jirgin ruwan, ya shuqqu hababal ma'i, yana keta kumfar tekun biha da ita jirgin ruwan. In ka ga yadda keta jirgin ruwan yake kama kasama turba almufayilu bilyadi, kama yadda almufayilu mai yin wasan taga ta rana ba taka ba, wani wasa ne da yara suke, yana kama da malam malam na bakin kogi mai komin daɗaya nan, yanda suke shi ne sai a tara firin yashi ko kuma ƙasa, to sai yaro ya riƙe kwalba ko tsakuwa ko dutse ko wani abu dai, sai ya shigar da shi cikin ƙasar sai ya binne shi, to sai kuma ya sa hannunsa sai ya tsaga biyu. In ya tsaga biyu sai ya ce maka kai da kuke wasan ka nuna min a ina wannan tsakuwar take ko wannan kwalbar take. To wannan shi ne almufail ɗin, shi mai yin wasan taga ta rana ɗin. To kama kasama turba, kamar yadda shi ne almufailu mai wasan taga ta rana kasama turba yake raba kasar bilyadi da hannunsa, to haka shi ma wannan jirgin ruwan yake raba ainihin wato yake raba kumfar teku. To ita ma su ma raƙuman haka suke keta hanya suke yin tafiya, duka dai nuni ne izuwa ga irin tafiyar da suke yi da kuma irin ƙoƙarin da suke. To za mu dakata a haka saboda lokaci ya ci mana, insha Allah sai a episode na gaba. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.